أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da taimakon Allah madaukin sarki yau litinin zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka sunan na al-Imam al-Hafiz ad-Darimi rahimahullahu ta'ala yau 13 ga watan Rajab shekara ta 1443 wanda yi daidai da Hijriya wanda yi daidai da 15 ga watan 2 2022 miladiya ran nan mun yi babu na farko a cikin wannan littafi mai albarka kuma kahin muhara shi ma zan mu dauki wani darasi uku ko hudu zan mi bayani muqaddima akan wani abu wanda dai muka saba muqaddima akan wannan abin da ya shahi ilimin hadisi dan saboda wannan muqaddima yan uwa ita ce ilimin kuma dauki wani lokaci muka kebance mata kiwo amma kahin a fara karatu yan kadan kadan ana taba sai kaga an samu abubuwa masu yawa yau abin da zan mu taba akan shi shine ladubba na malamin hadisi da kuma ilimin hadisi Qadi Iyad a cikin littafin shi Al-Madarik yake cewa mutarrif yana cewa mutarrif babban malami ne Al-Hilali yace kana al-Imam Malik radiyallahu anhu Allah rada shi ya kasance idza atahu an-nas idan mutane suka zo mishi kharajat ilayhim al-jariya sai wata yarinya ta fito diye shi fa taqulu lahum sai ta ce musu yaqulu lakum ash-shaykh malan yana ce muku turiduna shaykh al-hadisi aw al-masail atambayuku hadisi kuka zo amsa ko mas'aloli ko fatawa fa in qalu al masail idan sun ce mas'aloli tambaya ce kharaja ilaihim fa aftahum sai yahuto ya basu fatawa wa in qalu al hadisa idan sun ce hadisi suka zo ne ma qala lahum sai ce musu ijlisu ku samu guri ku zamana wa dakala muktasiluhu ya shiga gurin wankan shi faktasala yayi wanka wa tatayyaba ya sa tarare wa labisa siyaban jura ne sa sabbin kaya wa labisa sajan kuma ya dauko hullashi ta kambe kamar ta saraki ya sa wa ta'ammama yayi rawani wa wada ala rasihi tawila ya sanya ta mai tsawo wa tulqal minsa kuma a kawo mishi kujera a shi a aji fa yuqrij ilayhim sai ya huto musu ya sa tarare da kaya masu kyau da rawani mai kyau wa qarla bisa ya sa tuhashi wa tatayyaba wa alayhi khushu khushu yana bayyana gare shi wa yudau udun sai a aji wani turaren wuta fala ya zali bi kharbi ya tayi bukhari min hadisi rasulullahi ya sa wanda in hadisi muke bada ku je ku ta zuba tarare har mu kata shi daga gurin ya sa ana turaren wuta wa kana abu mus'ab duka wannan girma mahadisan annabi alayhi salatu wassalam batta so mishi baka ni malika ce mishi ya baka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a tsaye ko kuma a cikin wata siffa da bata dace ba in zai faɗi magana annabi sai ya sa kayan da suka dace da girman magana annabi sallallahu alaihi wasallam abu mus'ab yake cewa kana malik la yuhaddisu illa ala wudu ijlalan li hadisi rasulullah malik bai bada hadisi sai da arwalla dan girma mahadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin tartibul madarik na al-Imam Qadi Iyad babban malamin Malikiya ne wa qalibun abi uwais ibnu abi uwais yana cewa wane ne wannan kenan isma'il ibnu abi uwais na cikin wannan sahih bukhari da muke ga yawancin yayin ruwaya ai muna ga ana cewa isma'il ibnu abi uwais an malik to wannan isma'il din ibnu abi uwais dan yar uwan malik ne matsayin da yake ga malik kuma almajirin shi ne dan yayan malik ne shi yasa yake da yawan ruwaya a gare shi to nan shine yake fada gami da baban shi Malik yake cewa kana Malik idza jalasa lil hadis Malik idan zai zamana ga hadisi tawadda sai yayi arwalla wa jalasa ala sadri firashihi ya zamana a bisa shinhuda shi wa sarraha lihi ya tahu ya sarce gemin shi fatamakkana bi julusihi bi waqarin muhaiba sai ya zamana cikin mazaunin shi zama na nutsuwa da hankali da ba da hankali sun muhaddasa sannan ya bada hadisi ni ka wannan cikin tartibul madarik haka nan irin wannan aka kawo a cikin littafin ashfa na qadi iyad al-arif billah sayyid abdullah ibn abi jama'a cikin bahajatun nufus yake cewa atal khalifa ila bait malik khalifa ya zo dakin malik fa abda alaihi bil khuruj sai aka ga malik ya jima bai huto ba falamma kharaja lahu al-khalifa ya inda sarki malik ya huto sai ya ce mishi ya malik ma zulka tuzillul umara baka gushe ba kullun he ka wulakanta saraki fa qala sai ce la wallahi yace wallahi ba haka bane illa anni sami'tuka sai dai dan naji kana cewa fa alimtu annaka lam ta'ti illa litas'alni 'anil hadis na san cewa kawai ka zo kai tambaya ne akan hadisi wa kuntu ala ghayri tahara kuma bani da arwalla sai yace naki in huto in yi fadi magana annabi ba tare da arwalla ba shine na tsaya sai nayi yace fa ma amilta shay'an hatta to babu abinda ne ka arwalla ne na huto dan in bada hadisin annabi bisa tsarki al-imam al-qasqalani Allah mashi rahama cikin littafin sha al-muwahibi yake cewa istahabbul ghusl li qira'ati hadisi rasulullah duba ga wannan ana son wanka ga hadisi wanda zai karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wa tadayyub li zalik kuma yasa tarare ga haka wa an yaqra ala makanin murtafi ya karanta shi akan wani mazauni wanda yake sama summa zakara ma qaddamna sanan ya ambaci abinda aka ambata na daga Malik yace Qatada Allah mushi rahama da shi da Malik sunki mutun makaruhi ne a wajensa mutun ya bada hadisan annabi ba tare da arwalla ba hatta ma a'amashi Allah mushi kanshi Allah mushi rahama in zai bada hadisi ko ba ruwa sai yayi taimama sannan wadin maganar ma'aiki alayhi salatu wassalam kai yake cikin littafin al-mawahibul ludaniya sai yace aka dauka da cikin majmu'in wannan maganganun nasa cewa an so ga malamin hadisi mai karatun hadisi yayi wanka idan wankan bai samu buto yayi arwalla amma karanta shi ba tare da arwalla ba wannan makaruhi ne kamar yadda aka amso a cikin yadda mutun zai karanta da sa turare da zama kuma a guri mai kyau Ibn al-Hajj Allah mushi rahama sannan malami a cikin al-mudkhal na Ibn al-Hajj sannan littafi ne wanda karanta wannan littafin na Ihya Sunna na dan Fodi wa zai ga yana ta fadar ambata Ibn al-Hajj to shine wannan yace kana li Malik rahimahullahu siyabun kaseera yuqiru biha majalis al-hadisi na kana ikra'u Malik yana da kaya masu yawa masu kyau wanda kawai dan majalisin hadisi ya saye su alama nukira ga abin da aka rawaito ba a rawaito ba cewa Malik yana zama majalisin hadisi kamar sauran majalisan shi kenan ya kawo abin da ya gabata yace Ibn Wahab ya kara Ibn Wahab malamin Malikiya ne daliban Malik ne annahu kana yawman yuhaddisu wa launuhu yataghayyar an bada labari cewa ya kasance yana bada hadisi launin shi yana ta sauyawa wa yasfur launin shi yana juyawa ya talawwan ila an faraga al-majlis sai da ya gama majalisin wan qadan nas mutane suka gama akhraja al-khuffa min rijlihi sai ya hudu daga cikin hufin ya hudu takalmin faiza aqrabun sai ga kunama ce ta musu cizo 17 a cikin hufin shi kamar suseti ya sa a yanzu kenan kunama ce aka hudu yana bada hadisi a ciki tana ta cizon shi amma kuma yace faqul sai aka ce ya imam ya kai imam mama naka an tukhali aha fi awwal darba me yasa ka hudda ta tun cizon harko da tammaka tun lokacin da ka buge ta ka hudu yace ina jin kumiya ina maganar annabi sallallahu alaihi wasallam in yanke ta saboda wani abu da ya taba gangan jikina magana annabi ta hi karhin in cire ta saboda kunama mun ga yadda suke girmama annabi alaihi salatu wassalam da maganganin shi qadiyyan nan ta kunama an ciro ta ga Abdullah ibn Mubarak shi ma haka tayi Malik ma ya ta miki cizo 16 bai daga baran saboda yace ba zai yanke ba maganar annabi alaihi salatu wassalam yana cikin bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam har rawaito daga Yahya ibn Yahya yace Malik ya kasance yana karanta hadisi fa waqa'at ala ra'sihi wazgatani sai wannan guda biyu suka fado bisa kanshi tsakaka guda biyu sai suka mutu a bisa wannan kinshi a bisa hullashi sun madana ta sannan suka kusanto zuwa ga wuyan shi suka shigo cikin rigar shi suka huto ta karkashin tuhar shi yace amma bamu ga ba ko zaman shi bai sauya ba yana ganin ta mutane suna gani ko zaman shi bai sauya ba suka fado kanshi suka yi fada har suka mutu suka shiga ta cikin rigar shi ko yanke hadisin shi bai yi ba na annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shifa yake cewa Malik yana cewa makaruhi ne mutun ya karanta hadisin annabi a cikin hanya ko kuma yana tsaye hawwatanan jarir ibn Abdullah al-Humaydi ya tambaye shi game da hadisi yana tsaye fa amara bi habsi yace a sa shi kasu yace a sa shi kasu hadisan annabi zaka tambaye ni akan titi wa sa'alahu Hisham kuma sune malaman da sarakan ma na Allah ne suna ji da magana su gobe da ladabtar da jama'a wani bai yi ba irin wannan wani kuma ya tambaye anta wani ya mishi gazi Hisham al-Gazi ya tambaye shi game da hadisi shi ma akan hanya yace a mishi bulala 20 duka wannan me yake nuna mana yadda suke girmama hadisan annabi alaihi salatu wassalam da ba su girma ba haka ba kawai suka dauki karatun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a titi kana yawon kama wani sai tambaya a ce hadisin nan kaza kaza ayi ta tattauna akan shi ana cikin tahiya ma to magabatan mu ba su yin haka nan dan saboda girmama annabi alaihi salatu wassalam zan mu ci gaba da karatun littafin mun tsaya a hadisi na 12 ne satin da ya gabata ko kuwa hadisi na nawa ne ma duka hadisi biyar ne muka dauka babe ɗaya ne muka dauka kenan hadisi hudu ne kawai ina ga muka dauka kenan yau na biyar ne zan mu tashi a wancan nuskha da muka wuce bai ambaci kitab ba babu wanda nashi aka ambaci kitab kenan kawai babu ya fara gare shi duka nuskhar da take hannu haka nan ta fara alhali ba ambaci kitab ba lokaci yana zuwa gaba zan yi bayani kan qadiyar babu nabiyu babu sifatun nabi kowa ya duba ciki babun siffa annabi sallallahu alaihi wasallam fil kutubi cikin littattafai kabla ma ba asihika hin aiko shi a cikin littattafan da suke gabanin mu. قال الامام الدارمي الله مشى رحمه يكي اخبرنا الحسن بن ربي حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن ابي صالح حديثه نبيار كنا قال كعب كعب يكي cewa kenan كعب الاحبا نسبه da shine malamin yahudawa yake cewa najiduhu muna samun shi maktuban a rubuce kenan yana nihin annabi alayhi salatu wassalam dan hadisin yana da tsawo al-imam ibnu kasir ya kawo shi a cikin tafsirin shi wajen sun san annabi alayhi salatu wassalam kamar yadda suka san diyan su yace mun same shi muna ganin shi a rubuce a cikin littattafan mu Muhammadur Rasulullah cewa annabi Muhammad manzo ne na Allah wannan sifa haka take lafazun wala galis ba mai tsananin kakkausan hali bane alfaz min alfazaza ne kaushin hali wanda ya wuce iyaka wala galis kuma ba mai kabararan hali bane kenan alfaz ya hi tsanani nan gurin shi yasa malamai suka ce kamar yadda ake cewa lokun tafazzan galizal qalb nan alfaza daga fazaza ne kabarin hali kuma asalin kalmar alfaz ma'ul kirsh ruwa na cikin ma'aifa ruwa na cikin tumbi wanda yake mugun tsami nan saboda kin shi wannan lugance alfaz shine ake ni alfaz to sai ake isti'ara shi wajen mutum mai mummunan hali sai a kwatanta shi da wannan ruwan tumbin mai tsami dan saboda hankali yana kin shi to faz nan annabi an kore mishi malamai suka ce kamar yake cikin annihaya an kore mishi alfazaza mummunan hali ba wai ana nihin ba cewa kuma karamin halin yana da karamin rishin kyakkyan halin yana da kamar yadda aka kore ma Allah sufa azzallam umara buka bi zallamin lil abid Allah ba mai yawan zalimcin bayu bane kenan yana nuna kadan kadan kin yana yi to shi ma nan da aka kore mishi mummunan kabarin wannan mugun hali kenan mugun halin kadan kadan yana yi ba irin wannan bane irin na wancan da aka kore ma Allah wancan mugun wannan zalimci ne babban zalimci to haka ne annabi shi ma da halin babba mugun halin ko mun kankanta shi annabi sallallahu alaihi wasallam bayyai ko kuma wasu suka ce an kore mishi alfazaza ne ga kahurai hatta kahuran da suka saba ma annabi yake ya kasu bai musu mummunan halin da ya dace da su mun gani yadda kahurin da suke yaki da shi ya samu dama akan shi annabi yana da dama amma yace mishi ya mishi gafara yace wala sahabin bil aswa kuma annabi ba mai yawan dumi bane cikin kasuwa wala yajzi bi sayyati sayyi'a kuma annabi bai musakauta mummuna da mummuna walakin ya'fu wa yaghfiru kuma yana afuwa yana gafara wa ummatul hamadun al umma shi sune masu yawan gode ma Allah siga ce da mubalaga yukabiruna Allah azza wa jalla suna kabara Allah Allahu akbar Allahu akbar ala kulli najdin dukkan wani tudu najd garin najd ma da ake kiran shi najd dan saboda busa tudu yake waya hamdunahu fi kulli manzila kuma suna gode ma Allah cikin dukkan sabka ya zo cikin azkar na hawa tudu da sauka tudu sanannan abu ne waya ta'azzaruna ala ansafihim kuma sun kasance suna sanya tuhan su gabtan su a bisa rabin kwabrin su kamar da yazo cikin hadisi wa tazir ila nasr safa in abaita fa ila alkaabai ka sa tuhan ka wandan ka ko kwarjallanka zuwa ga rabin kwabri idan baka yi ba ka kai idan kwabai kai idan sawu waya tawadduna ala atrafihim kuma suna arwala akan gehin kafahun su mace munadihim yunadi fi jawi sama mai kiran su yana kira a can cikin sararin sama safuhum fil qital ma'ana kiran sallah in lokaci ya safuhum fil qital sahun su a cikin yaki wa safuhum fi salati sawa da sahun su a cikin sallah duka daye ne lahum bil layli dawiyun ka dawiyun nahal a cikin dare suna da kuka kamar irin kuka na zuma a larabci dukkan wani kwari yana da karkaran kukan shi yadda ake kiran shi to nahal kudan zuma kukan shi yake cima addawi nan an yi isti'ara shine saboda an kwatanta shi da zuma yace wa mawluduhu bi makkah ma'aifar shi a makkah take wa muhajiruhu bi daba kuma gurin hijirar shi ita ce garin madina ana kiranta da daba wa mulkuhu bi sham kuma mulkin shi yana garin sham wannan hadisi yana ba mu siffa annabi sallallahu alaihi wasallam da take cikin littattafan ahlul kitab a cikin at-taura a cikin at-taura da injila yadda ya abun nan yadda ya gabata wannan hadisi ne wanda yake isnadin shi mai kyau ne abul ahwas shine Suleiman a hadisi na gaba na shidda kenan haddathana abdullah ibn salih al-imam ad-darimi Allah mashi rahama yake cewa da sana abdullah ibn salih haddathani lays haddathani khalid huwa ibn yazid an sa'id huwa ibn abi hilal nan darimi yana rarrabe mana marwaita an ata ibn yasar an ibn salam annahu kana yaqul yake cewa inna kunna la najris al asifata an nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle mu abdullah ibn salam kenan wannan duk sauran sallam yana da tashdidi sai abdullah ibn salam da wani abdullah ibn salam guda wanda zan mu gansu cikin sahih bukhari ya kasance yana cewa inna la najris sifati rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu muna ganin siffa annabi mai tsira da amincin Allah inna arsalnaka ya amaikin Allah mu muka aiko ka shahidan wa mubashiran wa nazira ganin ya dace da ayatul qur'ani kana mai shaida kuma kana mai bada albushir kuma kana mai abin nan galgadi wa hirzan lil uyun kuma ganuwa ne katanga kariya ce kai ne mai bada ganuwa ga wanda suke al'ummiyin mutanen da basu taba karatu basu taba rubutu ba anta abdi wa rasuli kai bawana ne kuma manzuna ne samaitukal mutawakkil na kira ka da bawa mai dogaro lasta bi fazzin wala galis kuma kai ba mai muna dan saboda ya kira shi da mai dogaro dan annabi mai dangana ne da dan kadan kin da Allah ya arzuta shi laysa bi fazzin wala galis ba mai mummunan hali bane kuma ba mai kabarar halin shi bane wala saqabin bil aswaq ba mai yawan dumi bane a kasuwa wala yazi bi sayyi'ati mislaha bai muna mummuna an amshi da kwatan kwacinta walakin ya afuwa ya tajawaz yana afuwa kuma yana rangwame walan ya kabidahu Allah bai karbe shi ba annabi hatta yuqima millatul mutaawija har sai Allah ya daidaita addini wanda yake karkatacce a wata riwaya ta zo da cewa millatul auja milla addini wanda yake karkatacce bi an tashhadu alla ilaha illallah cewa ka shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah yaftahu bihi ayunan umiya aya bude idanuwa wanda suke ruhahu akan gaskiya wa azanun summa da kurai kunnuwa wanda suke kurumtattu gami da jin gaskiya wa quluban gulfa kuma da zukata wanda suke ruhahu arhe gami da karbar gaskiya kamar da yahudi suke cewa qulubuna gulf qala ata ibn yasar yake cewa wa akhbarani abu waqid al-laysi annahu sami'a ka'aban yaqul cewa yaji ka'abul ahbar yana cewa misl maqan ibn salam irin yadda abdullah ibn salam ya fada haka shi ma ya fada siffa ce wadda take wannan da take cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira tana daga cikin ayoyi wanda a cikin suratul ahzab aka shahi su dan malaman qira'a sun ce suratul ahzab ta kai suratul baqara ake ta shahiwa yadda ta tsaya haka nan to wannan tana daga cikin ayoyin da suna cikin suratul ahzab wanda aka shahi amma kuma suna cikin kutub na wannan yahudu da nasara at-taura da injila wannan shi ma hadisi ne wanda yake hadisi ne mai inganci isnadin shi kai nake so hadisi a cikin shi akwai Salih ibn Katib Lais marubucin Lais mai rauni da'if ne mauqufi ne ga Abdullah ibn Salam Katib zamu ji magabata ana cewa fulanun Katib al-Bukhari ko Katib Lais suna da magatakardan malam wani magatakardan zamana kawai yake aikin shi in malam tunda malam bai da lokuta wajen rubuce-rubucen littattafai da rubuce-rubucen shi daga ya ce mishi gwani ne cikin daliman ake dauka wajen rubutu da wajen yi imla'i ya zamana shine katibu fulan to sai ya zamana duk abin da malam yake so na a sauye wannan littafin mujallad 5 ko 6 ko 10 shi kawai za a sa kuma dan Allah yake ba biyan shi ake magatakardan malam ne amma na dan Allah shi yasa zamu ji ana cewa katibu fulan akhbarana zaid ibn auf hadisi na 7 al-imam ad-darimi Allah musharahuma yake cewa akhbarana zaid ibn auf nan ya kawo akhbarana wa haddathana abu awana an abdul malik ibn umair an zakwan ibn sa'abi salih an ka'ab fi sadr al-awwal muhammad rasulullah kenan a cikin sadar na harko shi kuma yace hadda kari yace muhammadu rasulullah annabi muhammad manzo ne na Allah abdi al-muqtar bawa na zababbe la fazzun wala ghalis ba mai kakkabran hali ba mai mugun hali ba wala saqabin bil aswaq ba mai yawan dumi a kasuwa ba wala yazi bi sayyi'ati sayyi'a bi musarama mummuna da mummuna walakin ya'fu wa yaghfiru sai dai yana afuwa yana rangwame mauliduhu bi makka ma ai hoshi a makka wa hijratuhu bi taiba hijrarsa kuma tana taiba ko taba wacce ruwaya da ta wuce duka ana gaya mata madina ce wa mulkuhu bi sham a mulkin shi kuma a sham yake wa fi sadr sani a cikin sadara ta biyu ma'ana yana ba mu labarin abin da ke cikin littattafan can nasu na harko yace abin da ke cikin sadara ta biyu ko muhammadu rasulullah ummatul hammadun ya hamadun Allah fi sarra'i wad darra suna gode ma Allah cikin tsanani da wannan cikin farin ciki da cikin wannan kunci ya hamadun Allah fi kulli manzila suna gode ma Allah a wajen dukkan sabka daga tudu wa kabiruna Allah ala ku wa kabiruna ala kulli sharaf suna kabbara ga dukkan wajen sabka ru'atu shams makiyayan rana ne me yake ne da makiyayan rana lokutan sallah yusalluna salata idza jaa waqtuha, suna sallah idan lokacin ta yazo, walau kana ala ra'sikuna sa, koda suna busa kan wannan jibji ne in lokacin sallah yayi zasu tsaya su yi sallah, koda a cikin halin da suke ciki ko ma a wani guri ne, tunda annabi ya ce duk inda sallah ta same ka kai, koda ishara ce ko nuni ne zakai, yace wa taziruna ala awsatihim, suna yin sa gyabtan su ga rabin kwabrin su kamar yadda ya gabata can, wai wadduuna, suna arwalla atrafahum ga gehen su, wa aswatuhum bil layl, sautin su a cikin dare, fi jawi sama, a cikin sama ka aswatin nahli, kamar sauti ne na kuran zuma, me yake nihi nan cikin dare in yayi kiyamul layl suke tashi suna ta karatun qur'ani a ciki, wanda a wajen sama ana jin wannan gungunin nasu mala'iku suna ji kamar yadda ake jin ƙara irin na kudan zuma. Wannan hadisin al-Imam ad-Darimi Allah mashi rahama ya huddo shi isnadin shi, akwai Zaid ibn Auf wanda yake maturuki ne, Abu Zur'a ya tuhume shi ma da sata, yasraqul hadis, in an ce asarika fil hadis sanannan abu ne, bayanin shi zai dau mana lokaci, shine dai a takaice kawai ya dauko sanadin wani hadisi ya jona ma wani hadisi wajen bada shi, shine asarika fil hadis da nau'in ta wanda malaman hadisi sun yi bayanin ta. Hadisi na takwas yake cewa Imam ad-Darimi Allah mashi rahama, akhbarana Mujahid ibn Musa, akhbarana ma an ibn Isa, haddathana Muawiyah ibn Salih an Abi Farwa an ibn Abbas annahu sa'alaka abul ahbar, ya tambayeka abul ahbar, yake cewa kaifa tajidu na'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fit tawra, ya kake samun siffa annabi a cikin at-tawra, fa qala ka'ab, sai ka'ab yake cewa najiduhu, muna samun shi ne cewa Muhammad ibn Abdullah, yuladu bi Makkah wa hajiru ila Taba, kenan abin da ya gabata, wa yakunu mulkuhu bi Sham wa laysa bi Fahashin, ba mai yawan alfasha bane, kenan ba ana nihin mubalaga ba, amma hatta karama alfashan ma bai, wala sakhabin fil aswaq, ba mai yawan dumi bane a kasuwa, wala yukafi bi sayyi'ati sayyi'a, bayyara ma mummuna da mummuna, walakin ya'fu wa yaghfiru, yana rangume yana gafara, ummatuhul hammadun ya hamduna Allah fi kulli sarra'in wa dharra, yukabbiruna Allah ala kulli najd, yuwaddi'una ala adrafihim wa yatazuruna fi awsatihim, yusaffuna fi salatihim, suna sahu cikin sallar su, kama yusaffuna fi qitalihim, kama yadda suke sahu cikin yaki, dawiyuhum fi masajidihim, karansu a cikin masallacin su, ka dawiyin nahali, kama kara na kudan zuma, yusma'u manadihim fi jawi sama', mai kiran sa ana jin shi a can sararin sama, mai kiran sallah lokacin da ya hatta ga sararin sama mala'iku suna jin shi. Hadisi na tara, wannan hadisi da Al-Hafiz ad-Darimi ka hadisi ne Hasan al-Imam Ibn Sa'd ya kawo shi cikin Tabaqat ta Ibn Sa'd. Hadisi na tara, al-Imam ad-Darimi ke ce haddathana Haywat ibn Shuraih, haddathana Baqiyyah ibn al-Walid al-Misami, haddathana Bahir ibn Sa'd an Khalid ibn Ma'adan an Buhayr ibn Nufayr al-Hadrami anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi mai tsira da amincin Allah yana cewa laqad ja'akum rasulun ilaykum, haqiqa manzo ya zo muku daga gare ku, laysa bi wahanin, ba mai rauni bane, wala kasalin, ba mai kasala ba, li yaftatina quluban, dan ya bude, dan yi kaciya ga wasu zakatu gulfa wanda suke masu loba, nan ya kwatanta bude zakatu ruhu kamar yin kaciya ga wanda bai da kaciya, mai li yaftina shine yin kaciya, kuma kawo budewa yake nihi, bude zakatu qulubu wanda suke gulfa, mun gani a cikin Ishmawi mai marakaci ana kiran shi da al-aglaf, al-aglaf shine wanda mai loba wanda bai da kaciya, kenan kawo za a ce li yaftina, dan ya bude qulubu wasu zakatu gulfa wanda suke ruhu, wa yaftahu kuma ya bude ayunan umya, idanu wanda suke ruhu, wa yusma'u azanin, kuma ya ji yadda wasu kunnuwa wanda suke summa wannan kurame ne akan jin gaskiya, wa yuqimu alsinatin uwaja, kuma ya daidaita wasu halassa halashe wanda suke karkatattu uja karkatattu, hatta yuqalu, har sai an ce la ilaha illallah, inan wannan kuma shine abin da yake cikin hadisi ne wanda yake mursal. Na gaba hadisi na goma, al-Imam ad-Darimi Allah mashi rahama yake cewa akhbarana Muhammad ibn Yazid al-Hizami, haddathana Ishaq ibn Sulaiman an Amr ibn Abi Qais an Ata qala rajul kana rajulun min ashabin nabi, wani mutum ya kasance daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, lahu ilaihi haja, yana da wata bukata gare shi, famasha ma ahu, sai ta hita tare da shi hatta da khala, har sai da ya shigo, fa ihdari jalaihi fil bait, daya daga cikin kafar shi a daki, wal ukhra kharija, daya kuma a waje, ka annahu yunajihi, kamar yana munajati da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana ganawa da shi, falatafata, sai waiwai, fa qala, sai ya ce mishi, atadari man kuntu ukallim, ka san da wane ne nake magana wanda ka ganin nan, yace inna haza malakun, wannan mala'ika ne, lam arahu qaddu qabla yawmi hadha, ban taba ganin shi bani ma banda wannan munin nawa. Ista azana rabbahu, ya nemi izinin ubangijin sa ayu sallima alayya, yazo yayi mini gaisuwa, yazo gaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala sai yake cewa inna atainaka, mulalle mu mun baka, ko kuma anzalnal qur'ana, mun sauko alqur'ani, fasalan, mai rarrabe ƙarya da gaskiya, wasakiratu sabaran, kuma mun sauko maka nutsuwa ta kasance hakuri, wal furqana wasalan, kuma alfurqana mai rarrabe ƙarya da gaskiya wanda zai kasance sadaddi. Duka dai alqur'ani ne ake abin nan ake nihi, mursal ne duk da marawitan shi dukkan su wannan ne siqat ne. Hadisi na 11, الإمام الله مشرحه الحافظ الدارمي يكي تيوا أخبرنا مجاهد بن موسى حدثنا ريحان هو بن سعيد لن سعيدني حدثنا أباد هو بن منصور عن أيوب عن أبي كلاب عن أعضاء أنه سمع ربيعة الجرشي يقول أوتي النبي صلى الله عليه وسلم أنزوما أنه مسئلاد أمن شفكيل سياك تيمشي لتنم أينك إذن كي يبرتي ولتسمع أذنك كما كنن كيجي وليأكل قلبك كما زيتيك تهنكالتا. Yace fana mat aina, sai idanuna suke barci, wa sami at uznaya, ba sai kunne na kuma yake ji duk abin da ji ya dauka, wa aqala qalbi, kuma zuciyata take hankalta abun. Kala sai ce faqila li, sai aka ce mini sayyidun banadaran, wani shugaba ne ya gina gida. Fasana ama adubatan, sai ya aikata wata ma'aduba, kabaki teburi ta abinci. Wa arsala da'iyan, sai ya kirayo mai, ya tura mai kira cewa kirayo mutanen can su zo a ci abinci. Yace faman ajaba da'iya dakhala dar, duk wanda ya amsa kiran wannan mai kiran zai shigo wannan gidan. Wa akala min al-ma'duba, ci daga teburin abincin nan. Wa radiya anhu sayyid, kuma shugaban da ya tura a kirayo shi ya yarda da shi. Yace wa mallami jibil da'i, wanda bai amsa bai ce kai duk wannan banni ci, ku je ku ci. Lam yadkhul dar, ba zai shigo gidan nan ba. Wa lam yata'u min al-ma'duba, kuma ba zai dandana wannan kabakin abincin da ke bisa teburin abincin nan ba. Wa sakhida alaihi sayyid, sai kuma shugaban ya mushi hushi dan ya aika a kirayo shi ya kiya. Yace fallahu as-sayyid, wannan mala'iku suka ce Allah shine shugaban, wa Muhammad ad-da'i, annabi Muhammad shine dan aikin je kirayo. Wa daru al-islam, gidan da za a shiga kuma shine musulunci. Wal ma'duba, kuma kabakin abincin nan aljanna, ita ce aljanna. Wannan hadisi ne insha Allah Mansur, hadisi ne wanda yake mai kyau. Hadisi na 12, wannan babban misali ne suka bada, da hadisin yanan ya ce yana da rauni amma yana da shahida cikin hadisi wanda suke sahihai. Hadisi na 12, Allah jikan al-Imam ad-Darimi yake cewa akhbaran al-Hasan ibn Ali haddathana Abu Usama an Ja'far ibn Maymun at-Tamimi an Abi Usman an-Nahdi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-Bataha, annabi ya huto zuwa ga gurin da ake cewa al-Bataha, wa ma'ahu ibn Mas'ud, tare da shi da Abdullah dan Mas'ud. Fa aqad adahu, ya zamnar da Abdullah dan Mas'ud. Wa khatta alayhi khatan, yayi mushi wasu nokurtu. Summa qala, sannan yace ma dan Abbas dan Mas'ud, la tabara anna, kada ka gusa daga nan. Fa inni sayantahi sa yantahi ilayka rijalun, fa innahu, yace dan wasu mutane za su zo zawwa wajenka su tsaya. Yace fala yukallimuhum, kada ka musu magana. Fa innahum lam yukallimuka, su ma ba za su maka magana ba. Fa mada rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya wuce haisu arada har in yaje inda yake so. Summa ja'alu yantahuna ila al-khat, sannan mutanen nan suke zawwa wajen kurtun da annabi yayi. La yujawizuna, ho basu wuce shi. Summa yasduruna ila an-nabi, sannan sai su je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza kana min akhir al-layl, har sai da karshen dare yazo. Ja'a ilayya, sai yazo wajena. Fatawassada fakhzi, sai dawa cinyata yayi matashin kai da ita. Wa kana idza nama, annabi ya kasance idan yayi barci nafaka, yana yin ninsari. Fi nauma, a cikin barci nafaka. Yace fa baina ma rasul, fa baina rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam tawassidan fakhizi, yana yarin gesa yayi matashin kai da cinyan nan tawa raqidin, yana barci. Iz atani rijalun, sai wasu mutane suka zo mini. Ka annahum rijmar, kamar ka ce raqumma ne, jam'i ne na jamal. Alaihim siyabun bi, tare da su akwai tuhahi farare. Allahu a'lamu ma bihim min aljamal, Allah ne masanin abin da ke tare da su na kyau. Kenan can jimal raqumma ne, kuma aljamal kyau. Hatta ka'ada, har sai da ya zamna da'ifatu minhum, yayin da wasu jama'a suka jamna wajen su inda rasulullah, wajen inda ra'asi, wajen kan annabi. Wa da'ifatu minhum inda rijlai, wasu jama'a kuma a wajen kafahun annabi. Fa qalu, suka ce bainahum, tsakanin su suka faɗa suna zance, suka ce ma ra'ayna abdan uti muslima uti hazan nabi, ba mu taba ganin bawan da aka ba irin abin da aka ba wannan annabin ba. Inna aynahi, lalle idanun shi latana mani, suna barci. Wa inna qalbahu la yaqzan, kuma zuciyar shi tana halki. Idrubu lahu masalan, suka ce ku buga misali, ku sanya misali gami da shi. suka ce Sayyidun Banadar shugaba ne ya gina kasaran baini summa ja'ala ma'duba sannan yace a kawo mishi wannan teburi na abinci fada annas ila ta'amin ya kira mutane zuwa ga abincin nan wa sharabihi da abin shan shi summa rtafa'u sannan suka daga wastai kaza suka tashi kenan mutanen suka yi sama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi inda zalika a wannan guri fa qala li sai yace mana tadri man haula ka san ko su wane ne wannan kenan annabi yana barci amma gashi yake bashi labari dan idan shi yake barci zuciyar shi tana halki qultu hayna ce Allahu wa rasuluhu a'lam ce humul mala'ika mala'iku ne qala yace wa hal tadrim al masal allazi darabuhu ka san mi misalin da suka buga abin da suke nihi sai ce Allah da manzo ne masani qala sai ce ar-rahmanu bana al-janna yana nihin Allah mai rahama ne ya gina al-janna fada'a ilayhi ibadahu ya kira bayan shi zuwa ga al-jannan nan faman ajabahu dakhala jannatahu duk wanda ya amsa ma kiran Allah zai shiga al-janna shi wa man lam yujibhu duk wanda bai kira amsa kiran Allah ba yace aqabahu sai ya mishi uquba wa azabahu yayi mishi azaba kenan wannan yake nuna mana annabi alaihi salatu wassalam ya fassara ma wannan muharkin da can baya mala'ikun suka fassara annabi sallallahu alaihi wasallam yana barci kuma nan shine annabi ya fassara ma wannan sahabin Abdullah dan Mas'ud na ga mu takaita nan ko muna iya hadisin wannan kahin da rabi bari mu yi wannan babin kahin da rabi hadisi ɗaya ne ko biyu ne yana da tsawo babe nabi wake cewa babu kaifa kana awwalu sha'anin nabi baban dake bayanin yaya farkon sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hadisi na 13 al-imam ad-darimi yake cewa akhbarana nu'aym ibn hammad haddathana baqiya an bahir an khalid ibn ma'dan yace haddathana Abdurrahman ibn Amr as-Sulami ana Utbah ibn Abd as-Sulami annahu haddathahum wa kana min ashabi Rasulullah ya kasance daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yace anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu rajul Annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yace mishi kaifa kana awwalu sha'anika ya farkon sha'aninka ya kasance ya Rasulullah ya ma'aikin Allah qala sai yake cewa kana tahadinati me renuna ta kasance min bani sa'ad tana daga cikin bani sa'ad ibn Bakar fan talaqtu ana wa ibn akhul asina tahidani da ibn Laha danta muka tahida ni da danta fi bahamin wasu cikin wasu dabbobin mu kananan dabbobi yake cewa baham walam na afuzma ana za da mu dauki guzuri ba a tahiyan nan da muka yi kiwo ma'ana fa qultu sai nace ya akhi ya kai dan uwana kenan dan mai shayar da shi kincin izhab fa'atna bizar kaje ka zo mana da guzuri bayan sun tahi kiwon tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ma wannan dan na mai shayar da shi je koma gida ka kawo abinci mun mance inda ummina a wajen ma'aihiyanmu fan talaka akhi yace sai dan uwan nan nawa ya taimaka kasu inda albaham sai na tsaya wajen dabbobin namu fa aqbala da'irani sai naga tsuntsaye guda biyu sun taho abiyana ya farare guda biyu ka annahuma nasaran kamar ka ce shaho ne su duka bi fa qala ahaduhuma li sahibihi sai dayan su yace ma dan dayan ahuwa huwa shin shine wannan qala al-akhar na'am sai yace eh shine fa aqbala yaftadirani sai suka fuskanto suna gaugawa fa akazani sai suka kama ni fa badaha ni da kafa sai suka kwantar da ni ga kwanci na kiyata fa shakka badani suka tsaga ciki na kenan yayi suka yi reran da shi haka kamar za a yi hashi sun mastakharaja qalbi sai suka huddo zuciyata fa shakkahu suka tsaga zuciyar nan fa akharaja minhu alqatayn suka huddo wani dan alqa guda biyu sawadin wanda suke saudain wanda suke bakake guda biyu fa qala ahaduhuma li sahibihi sai dayan yace ma dan uwan shi itini bi ma'in sarjin kawo mini da ruwa na kankara faga sala bihi jawfi ya wanke ciki na cikin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan summa qala sanace aitini bi ma'in bardin kawo mini ruwa mai sanhi faga sala bihi qalbi sannan sai wanke mini zuciya ta da shi summa qala sannan sai ci aitini bi sakina kawo mini sakina nutsuwa wannan hankali bai ya shiga a cike ba sakina nutsuwa kamar ba jawhari ne nutsuwa ba jawhari bane yana daga cikin al-arad ba jawhari bane da malaman falsafa suka sani ba zai yi ba a ce hankali ko kuma nutsuwa ko kuma wani abu wanda yake yana da cikin ma'anoni a ce dauko shi kamar yanzu a ce wannan malamin amshi je ka dauko mini hankalin wannan mutuna kaga ai ba zai yi ba wani zai ce ƙarya ce an taba yin jawha wannan abu ba jawhari ba kuma a dauke shi shi malamin falsafa suke hallaka dan sa hankali ne hankali cikin sunna annabi da qur'ani ba a sa shi yace fazarrahu fi qalbi sai ya watsa shi a cikin wannan ya watsa shi a cikin zuciyata summa qala sannan sai ci ahaduhuma li sahibi dayan su yace ma dayan su husahu dumke shi fa hasahu sai dumke da sadike nan shine dumke ba wannan ba akwai hasa yake zawwa da wannan yin kirdado daga ihsa wannan lissahi wa khatama alaihi bi khataman nubuwa sai ya rihe shi da khatami na annabta summa qala ahaduhuma li sahibihi sannan sai dayan yace ma dan uwan shi ij'alhu fi kifatin waj'al alfa min ummati fi kifa sashi a cikin ma'auni kunne na ma'auni guda sikeli sannan ka dauko mutun 1000 daga al'umma shi ka sa sikeli guda kunnan sikeli qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace fa iza ana anzuru ila al'alf sai gashi ina kallon mutun 1000 kin da aka dauko fauki sama na ushfiqu an yakhirra alayya ba'dum ina tsoran wani bangaren su ma ya fado mun ne saboda yawan su fa qala sai yace law anna ummatahu wuzinat bihi da a ce al'umma shi sun an auna su da shi la malabihim da duk sayarin jaye su gaba dayan su sun man talaka sannan sai suka taiwa tarkani suka barni kenan wannan yake nuna mana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen kamala da wajen abin da ya bashi na imani ga baki dayan al'umma shi daga farko har karshe da sahabbai da wanda su zo baya in an auna busu kai imanin shi ba da wannan kin shi kuma haka ne qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa fariqtu farqan shadidan naji wani tsoro tsoro mai tsanani summa talaqtu ila ummi natahi wajen ma'ayyata fa akhbartuha billazi laqitu sai na ba ta labarin abinda na gamu da shi fa ashfaqat an yakuna qalil tabasabi sai ta ji tsoron cewa an cakudar da lamarina fa qala sai ta ce uzuka billahi ina tsarar da kai da ra'ayin sha'ayin Allah ina neman maka tsari da Allah farahalat ba'iran laha sai ta tammare ta da raƙuminta faja'alatni ala rahal sai ta hauda ni bisa sirdi wa rakibat khalfi ta hau bayana hatta burigtana ila ummi sai ta kaini zuwa ga ma'aihiyata waccan ma'aihiya kan mai tunanin ma'aihiya bi kuma nan ya ce kuma ma'aihiyata kuma ta dauna ta kaini ma'aihi wannan ta farko ma'aihiyar da yake ai ta wannan ce ta shayarwa ta bi kuma wannan ma'aihiyar ta hakika tunda ta ji ana cewa gashi ya bata labarin ce an kada shi an tsaga cikin an yi kaza tace to wannan abun yahi karina mai dama uwar shi kan wani abu ya faru ya zama a kaina fa qala sai ta je wajen ma'aiye tace addaitu amanati na baki al'umma amanar da kika bani wa zimmati da alƙawalin da na dauka wa hadastu ha billazi laqitu hina bata labarin abin da na gani falam yaruha wannan abun bai bata tsoro ba zalika wannan da na fada kenan ma'aiyar annabi da ya fada ba ta ma ji tsoro ba qala sace inni ra'aytu hina kharaja minni ni na gani lokacin da ya fito daga gare ni ma'ana lokacin da na aye shi ya fito daga ciki na nuran adat minhu qusura sham wani haske ya fito wanda ya game wanga kin sham dukan bainaye na sham sai da ya haske shi wannan yake nuna cewa da awata annabi sallallahu alaihi wasallam da hasken da ya zo da shi na annabi ta zai game har wannan gurare shine fatsaran mahalkin ta kenan da mata ga wasu alamomi da suke nuna yana da bambanci da sauran mutane wannan da akai ba zai bata mamaki ba zai ta ji tsoro ba ita hadisi na 14 na karshe al-imamu darimi Allah mashi rahama yake cewa akhbarana abdullah ibn imran haddathana wannan hadisin da ya gabata hasan ne al-imamu ahmad da hakim da tabarani sun rawaito shi yake cewa abdullah ibn imran haddathana abu daud haddathana ja'far ibn usman al-qurashi an usman nan abu daud da ya fada wani abu daud ne wani abu daud ne abu abinda dai kawai muke so kan mutun yayi iltibasi da cewa Abu Dawud Abu Dawud ba gamin shi da har ya kasance daga cikin malaman darimi daga tabka ake gane malami kaga wannan cewa Abdullah ibn Imran ba shi labari kenan wannan malamin Abu Dawud din tsakanin shi da darimi malamin darimi ne to ba gamin Abu Dawud wanda ya rasu shekara ta 255 da Abu Dawud mai abin nan wanda ya rasu kaka 270 da wani abu ya zama na malamin al-imamu darimi yana daga cikin mafi gabata cikin malaman kutubu sitta usman ibn zubair an abi zar al-gifari qulti ya rasulullah nati ya ma'akin allah kaifa alimta annaka nabi hatta staiqanta yaya kasancewa kai annabi ne haka tabbatar da haka fa qala sai ce ya abazar ya kai abuzar atani malakani mala'iku bi suka zo mini wa ana bi ba'd badaha a makka ina wani bangare na gurin badaha ta makka fa waka ahaduhuma ala al-ard dayan su ya sauka a ban kasa ya sauko yana gaugawa wa kana al-akharu bayna as-sama'i wal-ard dayan ya tsaya tsakanin sama da kasa fa qala ahaduhuma li sahibi sai dayan yace ma dan uwan shi a huwa shin shine wannan qala na'am yace eh shine yace fazilhu bi rajulin yace auna shi da mutun daya fa uzinta bihi na cikin al-umma shi ma'ana sai aka auna ni da shi fa uzanta husainan rijayi summa qala sanace fazilhu bi arba'a auna shi da mutun ashara goma fozinta bi aka auna ni da su farjahatum narin jaye su summa qala sannan sai ce zinhu bi mi'a auna shi da mutun 100 fozinta bihim farjahatum aka auna ni da su narin jaye su
summa qala sanati zinhu bi alf aw nashida mutun dubu fawzintu bihim aka auna inda su farjatum nan rinjaye su yace ka anni anzuru ilaihim kamakka ce gani ina kallon su mutanen wannan da aka auna ni da su yansuruna suna watsawa alayya a gare ni min khafatil mizan dan saboda taushin mizan ma'ana mizan duka dubun nan da aka hauda dan tabshin mizan gasa suna zubawa basu da wani nauyin ma da zasu ma alama cewa an auna sikelin an aza kamar kamar da wani katan batan guda na shinkafa haka aza shi sikeli ka dauko wata kwaya kasa dai ka hauda ba wani tasirin ma da zattai faqala ahaduhuma li sahibihi sai dan yace ma dan uwan shi lawazanta hu bi ummatihi la rajaha da ka auna shi da al'umma shi gabaki dayan su da ya abun da ya rinjaye su hadisi ne isnadin shi sahihi ne bazar ya hudo shi da dabarani cikin as-sagir hadisi ne sahihi hadisi na karshe guntu akhbarana isma'il ibn khalil yake cewa haddathana ali ibn mushir haddathana al-amash an abi salih qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yanadihim annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran su yace ayya ayyuhan nas ya ku mutane innama ana rahmatun muhuda lalle ni rahama ce kuma wanda aka abun gakinta aka bado ni ita kyauta rahama ce wanda Allah ya bado ni ita kyauta hadisi ne kuma wanda yake hadisi ne isnadin shi mai kyau ne al-imam al-bazzar ya huddo shi wancan na baya ba imam al-bazzar da barani ya huddo shi da bazzar cikin kashful asrar da abu nu'aym cikin al-hilya kenan wannan abubuwa ne wanda kamar yadda zamu gani muqaddima ta al-Imam Darimi tana kumshe da abubuwa wanda suke na ilimin hadisi yanzu wannan inda mun san su mun karance su mun je wajen ba da farala annabi da mu'jiza su da girman shi mu dauko rubabbun abubuwa ana ba al'umma ga abinda annabin da bakin shi ya fara to wannan hakkar muqaddima nan wajen rabinta irin wannan abubuwa ne suka shahi annabi kuma a hadisi sahihai da al-Imam Darimi ya kawo ko Hassan ko kuma masu rauni mursal wanda raunin su bai cutarwa kana iya dauka kama mutane bayani da su in zaka dauki ba da labari gami da annabi kakka sake ka sayo ƙarya a ciki ka sayo wasu hadisi wanda zasu to ana tajerawa basu da asali basu da tushe ƙarya ce wani abun suka ne ma ga annabin alaihi salatu wassalam abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.